shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara jaddada alƙawarin da ya yi wa ƴan wasan Golden Eagles da suka lashe kofin duniya na ƙwallon ƙafa na ƴan ƙasa da shekaru 17 a shekarar 1985 a ƙasar China. Shugaban ya furta haka ne a gidan gwamnati a Abuja lokacin da yake karɓan kyautar hukumar ƙwallon ƙafa ta CAF wanda ƴan Flying Eagles ƴan ƙasa da shekaru 23 suka lashe a ƙasar Senegal. Da yake jawabi shugaba Buhari ya godewa waɗanda suka ɗauki nauyin gasar yana mai cewa tabbas ƙwallon ƙafa na ƙaunarsa kamar yadda yake son ƙwallon ƙafa saboda a lokacin da yake shugaban Najeriya a 1985 ne ƙungiyar ta lashe kofin duniya gashi kuma an sake kwatawa a shekarar 2015. A nashi jawabin ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalong ya ce an miƙa wa shugaban Buhari wannan kirtukan ne duk saboda kyakkyawan jagorancin da yake wa ƙasar.